Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 32 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hadiza da kanin labarai.
To Ibrahim, cikin yanayi na fushi, masu zanga-zanga sun yi bore a gini na shida kan mutuwar George Floyd a wasu biranen Amurka. Lamarin da ya sake haifar da karuwar arangama da 'yan sanda wanda ke kokarin tabbatar da ganin an bi dokar hana fita da aka saka. Haka kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa jami'an tsaron soji na musamman kan abin da ya kira gagarumin kokari da suka yi wajen kwantar da tarzomar masu zanga-zanga a Minnesota. Sai kuma an kai hari a wani yanki mai ciyawa da ake amfani da shi a matsayin wurin shakatawa a Tripoli, babban birnin Libya, a ranar Lahadin nan, wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum uku sannan wasu da dama suka raunata.
Tokar da labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a biranen Amurka saboda kisan wani bakar fata da wani dan sanda yi.
To mutum yana tunanin ga rikicin aikin yi kuma ga wannan takurawa da 'yan sanda suke ma bakaken fata, to shi yasa mutane suka hasala.
Sannan za a ji cewa sojojin Najeriya na shirin murkushe miyagun da ke cikin dasukan Sokoto. Sai dai kuma
rahotanni dai sun nuna cewa ko a ranar da babban Hausan mayaka sama shigo Sokoto, sai da aka yi hare-hare a yankin Gatawa.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Cikin yanayi na fushi, masu zanga-zanga sun yi bore a gini na shida kan mutuwar George Floyd a wasu biranen Amurka. Lamarin da ya sake haifar da karuwar arangama da 'yan sanda wanda ke kokarin tabbatar da ganin an bi dokar hana fita da aka saka. Masu boren dai sun fita ne a jiya Lahadi. Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit da Philadelphia na daga cikin manyan biranen da aka saka dokar hana masu mace fita kan tituna da daddare. Sannan gwamnonin Texas da Virginia sun sanya dokar ta ɓaci a jihohinsu. Banka wuta, barnatan dukiya da satar kayan jama'a da kuma kai hari kan musamman akan 'yan sanda sun zama ruwan dare cikin daren kwanakin biyar da suka gabata. Masu maci waɗanda suka haɗa da baƙaƙen fata da fararen fata ba wai kawai suna nuna fushinsu kan yadda 'yan sanda ke musgunawa baƙaƙen fata ba, hadda ma yadda ake nuna wariyar launin fata ta wasu hanyoyi da dama duk faɗin Amurka. Daga cikin abubuwan da aka kona akwai motocin 'yan sanda da gine-ginen gwamnati, sannan an farfasa gilasai tare da yi wa wasu wuraren tarihi fantin ɓatanci. An dai ga 'yan sanda da jami'an tsaron soji na musamman sanye da kayayyakin kwantar da tarzoma, yayin da masu zanga-zangar lumana cike da kuzari suka ci gaba da karuwa tun daga ranar Asabar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa jami'an tsaron soji na musamman kan abin da ya kira gagarumin kokarin da suka yi wajen kwantar da tarzoman masu zanga-zanga a Minnesota bayan mutuwar wani ba'amurke bakar fata hannun 'yan sanda. A cikin wasu sakonnin Twitter da ya wallafa na ranar Lahadi bayan daren da aka yi tashe-tashe hankula a biranen Amurka da yawa, Trump ya zargi masu tada zaune tsaye da ke samun goyon bayan 'yan adawa waɗanda ya kira su Antifa. A cewar Trump, jami'an tsaron na musamman da ake kira National Guard sun taka muhimmiyar rawa wajen kwantar da tarzomar, kuma ya kamata sauran jihohi ma su yi amfani da su kafin lokaci ya ƙure musu. Trump ya ce Amurka za ta ayyana ƙungiyar ta Antifa a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda. Waɗannan rikice-rikicen sun biyo bayan zanga-zangar lumana da aka fara a sassan Amurka waɗanda suka biyo bayan mutuwar ba'amurkan nan bakar fata George Floyd mai shekara 46 wanda ya mutu bayan da wani ɗan sandan farar fata ya danna gwiwarsa a wuyan Floyd har na tsawon sama da minti 8. To a halin da ake ciki, jami'an kiwon lafiya na Amurka sun yi gargadin cewa za a iya sake samun barkewar cutar coronavirus sakamakon zanga-zangar kisan George Floyd din. An ga masu zanga-zangar wasu da fuska a rufe, wasu kuma ba su rufe ba. A yayin zanga-zangar da ta mamaye wasu sassan jihohin Amurka cikin kwanakin nan, yin nesa-nesa da juna ya zamanto abu ne mai wuyar yi ga jama'a a yanayin na zaman lafiya, amma kuma abu ne da kusan ake ganin ba zai yiwu ba a irin wannan yanayi na zanga-zanga. Zan ci gaba da jan hankalin jama'a da kiyaye, domin har yanzu muna cikin tsakiyar annobar. Har yanzu muna da asibitoci da COVID-19 ke gab da mamayewa. Gwamnan Minnesota Tim Walz ya faɗa wa kamfanin dallancin labarai na Associated Press. Haka zalika, magajiyar garin Atlanta, Keisha Lansbottom, ta lura da cewa cutar na yi wa sauran al'ummomi marasa rinjaye da ba fararen fata ba mummunar illa.
Anjima kaɗan, Hadiza za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu taɓo batun zanga-zangar da ake yi a faɗin Amurka. Sanadiyar danne wuyar wani bakar fata da wani ɗan sanda farar fata ya yi a garin Minneapolis na jihar Minnesota, wanda ya sanadin mutuwar mutumin. Tuna dai zanga-zangar ta janyo mutuwar mutane akalla uku baya ga asarar dukiyoyi na miliyoyin daloli a faɗin Amurka da aka tafka. A yankin Washington da kewaye, na tuntuɓi wani gannau kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Malam Hassan Lawal Sallau Jibiya, don ya duba mana halin da ake ciki a nan yankin da ma ƙasa baki ɗaya. Sai ya ce,
so Haji Ibrahim, yanzu dai halin da ake ciki, masu zanga-zanga nan birnin Washington sun dan fara taruwa, ba ta kai ga yin kamari ba kamar yadda muka gani a jiya, amma dai an fara taruwa yanzu.
To washin me yasa wannan zanga-zangar ta yi tsanani haka?
Wato abin da ya jawo kuma wannan abin, wato banda ma wannan kisa kawai na shi George Floyd, kwana-kwanan nan kaga dai ga kunci mutane suna zaune gida, wannan hali da ake ciki na coronavirus, sama da Amurkawa miliyan 40 suka rasa ayyukan yi. To mutum yana tunanin ga rashin aikin yi kuma ga wannan takurawa da 'yan sanda suke ma bakaken fata, to shi ya sa mutane suka hasala. Kuma bayan haka, wato kasan duka ba a jima ba, akwai wani Ahmadi Albury a Georgia, shi ma da wasu fararen fata guda biyu da ɗa da uba suka shi ma bindige shi har lahira. To sannan kuma a New York shi ma wata mata tana ainihin yawo da karanta ba tare da igiyar waya ba, wani bakin fata ya ganta ya nemi mata magana, to shi kenan fa ta ɗauki waya ta kira 'yan sanda ta fara kurarin kamawai yana yi mata barazana a rayuwarta da sauransu. To irin wannan abubuwan sun kai wuya ma baƙaƙen fata, wanda wato tun asalin lokacin da aka fara harkar bayi ake nuna wariyar launin fata. Sannan irin wannan kace-kacen yanzu, banda wannan na George Floyd da wannan Aubrey da na gaya maka, ka tuna na Eric Garner, ina Freddie Gray, ina Tamir Rice, ina Michael Brown, kuma shugabanni ba su ɗauki matakai da ya kamata ba.
To ya za a gyara wannan al'amarin?
To gaskiyar magana, 'yan sanda su sake ainihin taku. Idan fari ya je hannunsu, za ka ga ana tarare shi, ana duk kuma rashin kunya da zai masu ba zai kai ga sun kai ga yi mashi ɗaukar wani matsanancin wato hukunci ba. An ce ɓera da sata da dama da wari, su ma baƙaƙe ya kamata su ma su ma kansu wa'azi cewa bai dace ba a ce kuma kullum da inda aka ce rigima a ce ku ne, da inda aka ce an yi sata a ce ku ne, kuma tsakan-tsakan don akwai kashe-kashe ma tsakanin baƙaƙe da baƙaƙe. To wannan ya kamata shi ma a gyara.
Malam Hassan Lawal Sallau Jibiya kenan ke bayani kan zanga-zangar da ake yi a faɗin Amurka da kuma musabbabinta. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hadiza Kiyari da cigaban labaran duniya.
Ministan tsaron Isra'ila ya nemi afuwa dangane da kisan da 'yan sandan Isra'ila suka yi wa wani ɗan Palestine da baya ɗauke da wani makami wanda kuma yake fama da wata lalura ta rashin lafiya. Harbin Iyad Halek, mai shekara 32 a cikin tsohon birnin na Kudus a ranar Asabar, ya janye suka daga jama'a, sannan ya sake farfaɗo da ƙorafe-ƙorafen da ake yi cewa jami'an tsaro na amfani da ƙarfi da ya wuce kima. Benny Gantz, wanda shima Prime Minister ne na karba-karba karkashin yarjejeniyar raba madafan iko, yayi wannan jawabi a taron majalisar zartawa da ake yi mako-mako na Isra'ila. Ya kuma zauna kusa da Prime Minister Benjamin Netanyahu, wanda bai ambaci abin da ya faru ba yayin jawabinsa na bude taron. Muna musu matukar bakin ciki game da lamarin da ya kai ga harbin Iyad Halak har lahira, kuma muna jajantawa danginsa, in ji Gantz. Na tabbata za a binciki wannan batun cikin sauri, kuma za a cimma matsaya. Yan uwan Halak sun ce ba shi da cikakkiyar lafiya, kuma yana kan hanyarsa ta zuwa makarantar masu lalura ta musamman, inda yake zuwa daukan karatu a kullum a lokacin da aka harbe shi. Daga ƙarshe kuma an kai hari a wani yanki ne ciyawa da ake amfani da shi a matsayin wurin shakatawa a Tripoli, babban birnin Libya, a ranar Lahadi nan, wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum uku, sannan wasu da dama suka raunata, a cewar ma'aikatan lafiya. Harin ya ƙara fito da irin haɗarin da fararen hula ke fuskanta a birnin Tripoli, duk da ɗan zaman lafiyar da aka samu tun bayan da dakarun da ke gabashin suka ɗan janye a farkon watan da ya gabata. Tawaga ta musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tura a Libya ta yi Allah wadai da hare-haren marasa ma'ana a kan yankunan fararen hula da ke Tripoli, waɗanda ake yawan ɗora alhakinsu a kan dakarun LNA na Khalifa Haftar da ke gabashin ƙasar. Tun daga watan Afrilun shekara ta 2019 ne dakarun na LNA ke kai hare-hare a Tripoli, kodayake sun ɗan samu koma baya a baya-bayan nan a sakamakon samun ƙaruwar dakarun ƙasashen waje a cikin rikicin. Harin na ranar Lahadi ya fada ne a gefen unguwar da ake kira Hay al-Andalus da ke yamma tsakiyar Tripoli.
Adaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bar mu sake komawa kan rahotanni da kuma fashin baki kan zanga-zangar da ake yi a fadin Amurka saboda kashe wani bakar fata da wani dan sanda farar fata yayi. Daga shiyar Massachusetts kuma na tuntubi Malam Garba Suleiman, wanda na fara da tambayarsa ko me yasa wannan zanga-zangar ta yi tsanani haka. Sai ya ce,
duk duniya sun ga yadda wannan dan sanda farar fata ya danne makogoron George Floyd. Yana bana iya numfashi, mutane da suke zagaye da wurin suna kallo, suna ta ihu, suna cewa ya daga shi ina har ya bari halinsa. Manufan wannan zanga-zanga ne a nuna fushin abin da wayannan yan sanda suke na kashe George Floyd. To sai ya kasance mutane suka dinga fasa kantuna, suna ɗiban kayayyaki, suna ɗiban abin da ransu ya so, suna gudu da shi. To sauran jihohi da suka ga haka, abin sai kama ko ina. A nan kuma Boston, Massachusetts, inda muke, an sa hanyoyi duka, an tattoshe hanya, daman dan bude wanda aka saboda wannan coronavirus din, ya jawo mutane sun fita ba wani mask a fuskansu, ba ko wani irin tsakanin wani da wani mita shida. Maganan corona ma yanzu ba a yi ta ake yi ba yanzu a America. Abin ya fi karfin hukuma. Abin da ke faruwa kenan a nan birnin Boston. Motocin 'yan sanda da aka musu rotsi, Allah ya yawa da su. Tiya gasko bai tasiri ba, in an jeho ne a tafe su jefar su jefa musu.
To wace irin gyara ya kamata kowane bangare ya yi?
Hanyar da Turawa za su gyara a kan wannan al'amari gudun faruwarsa mai kama da haka suna da yawa. Yanzu yau ko da baki zai je karanta PhD. Baturen da zai zo digirin shi farko ne, to in aka dauke su aiki sai kaga bambanci, sai an bambanta albashin shi zai fi daban, wani allowances din shi daban, in gida ne da za a bashi na daban, baki gashi shi ya fi ka qualification shi amma ba za a bashi ba. To Turawa ya kamata su canza wannan irin aqida tasu. Su kuma bakaken fata ya kamata in an dauke su aiki, to su rike aikin nan su yi shi bilhaqi da gaskiya, wanda ke ba za su yi ba sa yi. Yau ka dauke su aiki kana ko kwana bakwai ba za su yi ba, za su ce maka ba su da lafiya, za su ce maka ba su samu boss, sai sun kawo maka wani sanadi, wani dalilin da za su, to karshen ta ma dai kawai za su ce ba su aikin, su koma su je gida su kwanciye su. Da yake a nan akwai abin da ake cewa welfare, wato wannan welfare za a baka ci da sha a baka food stamp a baka gurin kwana kyauta gwamnati duk za ta maka wannan to sai suka samu karayar zuci to wannan abin akida da al'ada ya kamata to bakaken fata su ma su canza
Malam Garba Suleiman da ke birnin Boston kenan ke bayani kan zanga-zangar da ake yi a fadin Amurka saboda kisan wani bakar fata Yanzu kuma bari mu nufi Najeriya inda rundunar sojin kasar ta ce tana shirin fatattakar miyagun da ke cikin dazukan Sokoto kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarni. Muhammad Nasir gare ka.
Bisa ga umarnin da shugaban kasa ya bayar akan abin da ya shafi sha'anin tsaro a yankin gabashin Sokoto, babban hafsan mayakan sama na Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya zo nan Sokoto inda ya suma da zarata mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar a fadarsa.
We are here to reassess our operations.
Ya ce mun zo ne domin bitar ayyukan da muke yi na samar da wanzuwar zaman lafiya tare da nazarin abin da ya kamata mu yi domin mu karfafa aikin na samar da zaman lafiya a yankin arewa maso yamma wannan aikin tunan muna yin shi a jihar Zamfara da jihar Katsina yanzu kuma zamu soma shi a jihar Sokoto mai alfarma sarkin musulmi ya yi na'am da wannan matakin inda ya ce bisa la'akari da yankin na gabas ta Sokoto ya kusa da jamhuriyar Niger idan aka samu goyon bayan takwarorin soja na jamhuriyar Niger tare da samar da ingantaccen kayan aiki ga sojoji to ba shakka za a kawo ƙarshen wannan matsala in ba mu da kayan aiki ingantattu irin na abokan adawa ba abin da za mu iya yi idan abokin gabanka ya fi kayan fada to ba abin da za ka yi saboda haka ne muke ta kira ga gwamnatin tarayya ta samar da kayayyakin aiki ingantattu na zamani ga sojojin Najeriya da mai tabbatar da sha'anin tsaro a ɗayan bangaren kuma hukumar ba da agajin gaggawa bisa ga umarnin gwamnatin jihar Sokoto ta zarci yankin gaban karamar hukumar mulkin sabon birnin Jilani Danbuga shine ya jagoranci ayarin hukumar
muna neman su mu ƙara tantance tukuna mu gano adadin wanda suka mutu takalla kafin sallah mutum 18 su kuma wanda mutum 74 ga gajiya yau an samu ƙara mutum guda 75 ke an su kai kusan kadan rage madari
to ko ya jama'ar garin ke ji da wannan matakin da gwamnatoci ke doka
honorable Aminu Boza sabon birnin za mu ji dadi wato abin da ke faruwa su kaga barayin nan an san inda suke su kaga a ce ma ana ba mu tsaro ko ana wani abu ni yanzu duk bai yadda da shi ba
rahotanni dai sun nuna cewa ko a ranar da babban hausan mayakan sama ya shigo Sokoto sai da aka kai hare-hare a yankin Gatawa inda aka kashe mutane uku kuma aka raunata wasu kana aka sace wasu kamar yadda magajin garin sarkin Kudu Gobir ya shaida mini
ɗan ta'adda suka shiga garin Gatawa inda suka kashe mutum biyu nan take suka tafi da mutum biyu aka garzayo da mutum biyu asibiti kuma ɗaya ɗin ma ya rasu yanzu guda an yana shan magani
Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto Najeriya
to a gaida Muhammad Nasir kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu filin ciki da gaskiya yana kan bin korafe-korafen jami'an 'yan sandan Najeriya ne yanzu da ma waɗanda suka yi ritaya. Kan halin kunci da suke shiga kuma suke ciki a lokutan aiki ko ma bayan sun yi ritaya. Lamarin da ke buƙatar sauyi cikin gaggawa domin farfaɗowar darajar aikin. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfili Hashin Gumel. Yadda makonni hudu kenan wannan fili ya mayar da hankali game da wannan hali na ko in kula da muka ji daga bakin wasu 'yan sandan da suka yi ritaya bayan cikar wa'adinsu waɗanda suka ce suna matuƙar fuskantar matsi kasancewar kuɗaɗen fanshin da ake basu bai taka kara ya karya ba kuma akan shafa watanni zuwa shekara ba a biya su ba kai hata su kansu 'yan sandan da ke bakin aikin kare 'yan Najeriya mun ji ƙorafe-ƙorafensu game da rashin samun albashi akan lokaci Haka zalika hatta kayan aiki da suke sakawa nauyin sayansu ya koma kan ma'aikatan bayan sauraron ƙorafe-ƙorafen wannan fili ya fara jintabar dukkanin masu ruwa da tsaki domin neman hanyoyin warware wannan matsala da farko mun tattaɓi shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilan Najeriya Honorable Usman Bello Kumu ga kuma abin da ya ce kan waɗannan ƙorafe-ƙorafen
alhamdulillahi man na ciro ƙorafe-ƙorafe da tsofin yan da kuma yan sandan da suke aiki a yanzu a Najeriya suke duka gaskiya ne kuma a yan sandan Najeriya abun a tausaya musu ne saboda yanayin da suke aiki su ne hukuma ta tsaro da tafi kowanne girma a wannan ƙasa. Amma har ga Allah ba su samu kulawar da ta dace da su ba ka wannan takwarorinsu a wasu ƙasashe na duniya. To, amma wannan ya biyo bayan daɗewa na mulkin soja a Najeriya ya sanya su sojoji sun mai da 'yan sanda suka koma daga baya. To, amma yanzu tun ana demokaraɗiyya in ka kula, har kawo kan lokacin marigayi Allah gafarta masa Shehu Musa Yar'Adua, farashi ko kuma salarin ɗan sanda a Najeriya mafi karanta shi ne naira 800. Shi Shehu Musa Yar'Adua, Umaru Musa Yar'Adua Allah gafarta masa, shi ne mutum shugaba na farko wanda ya mai da salarin ɗan sanda ya zama mafi karanci, mataki mafi karanci ya zama 40,000. Kaga idan ka ɗauka daga lokacin Obasanjo zuwa yanzu ana ba wa ɗan sanda 800, ko da ma yanzu da ake ba shi 40,000, ka ɗauke shi ka masa postin zuwa misali Jigawa, ya kama haya ya sa iyalansa da yayansa a makaranta a Jigawa, bayan shekara ɗaya sai aka ce an kai shi Ikiti. To, daga Ikiti kuma sai ya tafi aikin kwana ko na kashe wuta a Bayelsa. Yawo yake ko bariki ba shi da shi mai kyau, babu kuma kayan aiki, sannan kamar yadda na fara da farko babu kula. To, wannan ne ya haifar da dubban da suke korafe gaskiya ne. Amma alhamdulillah wannan gwamnati ta jam'iyyar APC a ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari ta ƙara ba da kulawa kan harkan gudanar da aikin ɗan sanda. Domin na farko ta dawo da ministry na police affairs, sannan kaga shugaban ƙasa ya zo ya sa hannu a kan abin da ake kira police trust fund. Police trust fund wani shiri ne wanda aka yi domin ya taimaka wajen training da retraining da kuma samun equipment wanda suka dace da kitini, wanda suka dace da zamani, suka dace da sauran takwarorinsu na duniya. To, kuma yanzu mun zo wancan sati in an kula a Najeriya akwai ƙuduri da kawo na gyaran dokar 'yan sandan gaba ɗaya wadda na yi, kuma an yi shi wannan talata da ya wuce a matakin majalisar tarayya ya riga ya hai. Mu yanzu muna jiran takwarorinmu na Senate ne, so abin da ake cewa concurrent, goyi bayan abun da muka yi sai a ba shugaban ƙasa sai ya sa hannu. Gyare-gyaren da aka yi a cikin wannan sun hada da na farko ya zama aikin a cikin aikin 'yan sanda za a dinga sakawa har da wanda ake ce musu special constabularies. Sannan kuma zai zama na a cikin aikin 'yan sanda har da su ne za su iya ba da dama a kafa kamar ma'aikata private security organizations da kuma guard. Sannan ID yana da haƙƙi na koda mutum ya yi ritaya a dawo da shi aiki na shekara biyu a sake sabunta masa na wata shekara biyu. Sannan a cikin mun saka maganar salarin 'yan sanda ya zama na salarin su kada ya zo ƙasa da sauran salarin jami'an tsaro na ƙasa kamar soja, kamar SSS, kamar NIA da sauransu. Amma yanzu abin tausayi ne za ga civil defense ma, road safety ma ya fi 'yan sandan Najeriya karɓan salari, bare custom kam. Wanda su kam salarin su ma na da kyau, bare SSS, bare kuma ka zo ga sojan ruwa ko na sama ko na ƙasa. Wannan kundi ya sake ba da dama domin ana demokaradiyya ne, kuma akwai haƙƙi na fundamental human rights ya ba da dama ko da mutum da aka kama shi ne yana hannun 'yan sanda, amma dole a ba shi haƙƙi na ɗaukan lauya, haƙƙi na duba yadda doka ta ce kada ya kamata a kai shi kotu a cikin awowi 24. Sannan da wasu gyare-gyare da wanda suka shafi jin daɗi da walwala kuma inganta aiki shi ɗan sanda. Yadda zai zama ɗan sanda za a masa ado ya sa kayan sarkinsa mai kyau, yadda da ka gan shi ma ka san wani mutum ma'aikaci ne. Amma yanzu ba yanzu ka ga ɗan sanda ya sa uniform baƙi amma ya sa slippers, ko ya sa uniform miƙe amma ya sa takalmin roba, ko kuma ka gan shi ga shi nan dai amma kai ma ka san baya jin daɗi bare kuma ya aiki.
Usman Bello, wato inda za mu ma tambaya game da mun ji wannan ƙudurin da aka kawo, amma kafin mu shiga sosai cikin ƙudurin abubuwan da ya kunsa, su waɗannan 'yan sandan sun fi kokawa musamman ma kan fansho ɗinsu, sun nuna sashin da ke ba su fansho baya yi musu adalci. Me za ka ce kan wannan?
Gaskiya ne shi abun da ake kira Police Pension Transition Committee ko kuma Police Pension Transition Board ko Police Pension Transition, wata ma'aikata ce wadda ita dole ta tafi da pension scheme na Najeriya. To, amma kash ma Nasiru, ni bana bana oversighting in pensions. Akwai chairman na committee on pensions, akwai committee guda da suke aiki kan pensions. Amma yanzu ma an riga an kawo mana wani takarda wanda da ni da chairman na committee na pensions zamu zauna mu nama fara tunanin kiran shi shugaban pension din shi Hanzuwar Boki yanzu ya mana bayani da mu da chairman na committee na pension ba wai ni kade ba kamar idan fara maka bayani da hakkin oversighting abin da shafi pension na polling domin akwai chairman na pension. Amma kuma mu jointly yanzu an ba mu damar mu kira su mu tambaye su menene ma damuwar pension scheme na 'yan sanda. Domin mun fuskanci cewa idan mutum ya retire za a biya shi ne kawai zuwa kamar shekara goma bayan kuma contributing ya yi. To ideally kuma ana daukan wannan kudin ana juya su ta harkan kasuwanci. To ba mu sani ba me ake yi da juya wannan kudin da suke contributing ne. Asi sake siya a kamfani ake yi, kwangila ake yi. Shiya sake shiga equity sake shiga kaga ban mu sani ba. To duka wani yaki abin da za mu tambaya sannan da yake sassa na kowane geopolitical zone an naɗa waɗanda ya kai za su kula da harkar pension. To ba mu sani ba waɗanda aka naɗa ɗin nan professionals ne sannan wani hanya aka bi da wani abubuwan da suka shafi su insha Allah tunda ba mu yi binciken ba bai kamata ko mu yi hukuncin menene sakamakon hukuncin binciken da za mu yi ba.
Yawwa, to Usman Bello kafin ka gabatar da wannan kuduri gaban majalisa shin ka samu misali an yi wani zama inda su waɗannan tsoffin 'yan sanda ko kuma waɗanda suke aiki suke cikin halin kakani kayi suka ba da wasu bayanai waɗanda suke damun su a bakin aiki?
Lokacin da muka zama abin da ake kira public hearing shi ne wanda za ka kira masu hannu da shuni da kuma masu ruwa da tsaki a wannan sector din kamar shi security industry din. A public hearing da muka yi na gayyaci mai martaba sarkin daraja sarkin musulmi ya turo wakilinsa wanda shi ne sarkin Kefi. Mun gayyaci shi sarkin Lagos kuma ya zo. An gayyaci chairman na police service commission, an gayyaci ministry of justice, an gayyaci mutanen mills, an gayyaci shugaban Nkwadago, an gayyaci civil liberty organizations, sannan kuma an gayyaci kungiyar tsofin 'yan sanda. Ko duk sun kawo kudurarsu da fahimtarsu ne a za a inganta da kuma gyara harkar ɗan sanda.
To in haka ne kuwa Usman Bello ba wannan shine karo na farko da ka rike jagorancin wannan kwamiti na 'yan sanda a majalisar wakilai ba. Wani kwarin gwiwa ko wani tambaci kake ji a zuciyarka cewa wannan karo wannan kudurin da ka kawo dai watakila zai gyara irin halin da 'yan sanda ke ciki su fara su ma cin moriya? Shin zai iya nasara a ƙarshe?
To tabbas wannan abin zai kawo gyara kuma zai inganta aikin ɗan sanda. Domin kamar yadda nake faɗa maka a yanzu ka je ka tambaya ka ji 'yan sandan Najeriya har ga Allah suna namijin ƙoƙari don ma dai abu ne wanda ya shafi su kamar ba su da propaganda mechanism.
Shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilan Najeriya kenan Honorable Usman Bello Kumo, idan Allah ya yi mako mai zuwa za mu daura a daidai inda muka tsaya. Wannan fili na miƙo saƙon ta'aziyya ga abokin aikin mu Nasir Adamu El-Hikaya bisa raso mahaifinsa Alhaji Adamu Muhammad Maigoro wanda Allah ya warsuwa a makon da ya gabata. Allah ji kansa kuma gafarta masa. To yanzu a madadin shi Nasirin ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Cikin yanayi na fashi, masu zanga-zanga sun yi bore a Gini na shida kan mutuwar George Floyd a wasu biranen Amurka, lamarin da ya sake haifar da ƙaruwar arangama da 'yan sanda wanda ke ƙoƙarin tabbatar da ganin an bi dokar hana fita da aka saka. Haka kuma shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa jami'an tsaron soji na musamman kan abin da ya kira gagarumin kokari da suka yi wajen kwantar da tarzomar masu zanga-zanga a Minnesota. Sai kuma an kai hari a wani yanki mai ciyawa da ake amfani da shi a matsayin wurin shakatawa a Tripoli, babban birnin Libya, a ranar Lahadin nan, wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum uku sannan wasu da dama suka raunata.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hansi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya ni gabatar da shirin, da Chiwahiro Dodoni da ya haɗa mana sautin ya kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yau. Ni Ibrahim Kalama sai garba ke muku fatan alheri. Wassalam.
Bonjour au micro.